bisa ga dukan alamu dai matsalar rashin tsaro ne yafi daukar hankalin jama'a a wasu daga cikin jihohin arewa maso tsakiyar Najeriya musamman ma dai wannan lokaci da mahukunta suka dukufa wajen yaki da yaduwar cutar corona a kusan kowane bangare na duniya jihohin Niger da Kogi da ma wani yanki na kananan hukumomin Patigi da Kayama a jihar Kwara suna ci gaba da fuskantar miyagun yan bindiga masu satar mutane da yin kisan gilla ga jama'a tare ma da satar dabbobi al'amarin da ya jefa dubban mazauna yankunan cikin wani yanayi na tashin hankali da tsoro ko a ƙarshen wannan mako da ya gabata ma dai yan ina da kisan sun auka ma wasu Fulani makiyaya a yankin karamar hukumar Dakina ta jihar Kogi inda suka hallaka mutane hudu tare da kashe kimanin shanu guda tara kamar yadda shugaban kungiyar Fulani makiyaya Damiyatti Allah a jihar Kogi Alhaji Wakili Damana ya yi ƙarin bayani.
Yanzu dai abin da ya faru kusa-kusa nan mutane ne da matansu da komai an zo an kashe mata an yanka wasu da wuka masu.
Kamar mutum nawa kenan aka kashe?
Mutane hudu ba an kashe dabbobi tara shanu tara.
To wannan al'amari dai ya sa Tini rundunar 'yan sandan jihar ta Kogin ta ce ta ɗauki mataki na shawo kan matsalar inda ma ta ce Tini har ta cafke wani mutum guda da ake zargin yana da hannu a kai wannan harin. Kamar yadda kakakin 'yan sandan jihar ta Kogin ASP Williams Aya ya yi min ƙarin bayani.
Akwai wanda muka kama sun wayannan shanun da aka kashe mun ji akwai wanda aka ce da ƙarfi aka yanka shanun akwai wanda muka kama shi da nama to shi zamu yadda ina son bincike da cewa su za mu samu wayanda suka aikata wannan aikin amma su suka yi suka fashi mutanen sun gudu kamin mun samu wannan rawatan mashi da wani.
A jihar Niger kuwa bayan rasa rayukan ɗaruruwan mutane a sakamakon hare-haren waɗannan 'yan bindiga musamman a yankunan ƙananan hukumomin Shororo da Rafi da ma ƙaramar hukumar Mariga a yanzu haka ma dubban jama'a ne za su gudanar da bukukuwan ƙaramar sallah a wasu wurare da ba gidajensu ba a sakamakon tserewa daga garuruwansu saboda tashin hankalin 'yan bindigar. Alhaji Ismailu Modibo shi ne shugaban ƙaramar hukumar Rafi inda a yanzu lamarin ya fi ta'azzara.
To a wannan ƙasa namu dai yadda mutane suka yi gudun hijira bila adadin muna ƙara kira a tashi tsaye gwamnatin tarayya ta ƙara kawo mana ɗauki a turo mana jami'an sojoji amma a yanzu in har aka ci gaba da yadda ake yi yanzu wallahi Allah kaɗai ya san irin iftila'in da za a shiga a ƙasar nan gabaki ɗaya domin arewacin Najeriya yanzu ba ƙaramar hukumar Rafi ba abinda aka dosa yanzu sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai in ka ji ana maganar COVID-19 ba a ga fitina ba ne yanzu in ka shiga ƙaramar hukumar Rafi kana wa mutane maganar COVID-19 ai kana yaudaran kanka ne. Ai bandit su suka dame mu yanzu su ne kuma alloban da ya fi addaban wannan saboda in ka dubi kiyasin mutanen da barayin nan ke kashewa a wannan kasa ai sun fi yawan ma mutanen da suka mutu a Najeriya gaba ɗaya na COVID-19. To kaga ko bai yi wa al'ummarmu muna bin dokokin COVID-19 kamar yadda gwamnati ta zana amma ba shi ne alloban da ya dame mu ba yanzu irin na barayi.